أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمين، من أقارب وديا الله سبحانه وتعالى مكوا مكوم cikin ikon sa da kaddarawarsa ya ba mu ikon sallatar wannan sallah asuba a cikin jami'i. Da fata Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan da ke ciki, kuma Allah subhanahu wata'ala ya shirya mana rayuwar ayyanmu tarbiyyar da madar su tarbiyya ta addinin musulunci. Allah subhanahu wata'ala ya biya bukatotin mu na alheri duniya da lahira, ya ba mu guzurin tarda mamatanmu, ya ji kansu, ya gafarta musu. Marasa lafiya mu Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya. A yau muna safiyar Asabar 19 ga watan Sha'ban, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina tana 1447, wanda ya daidai da 7 ga watan 2 na shekara 2026 miladiya. Kamar yadda muka saba karatukanmu na littattafan Adabul Mufrad da kuma littafin At-Tashihil fil Aqida, gani insha Allah muna dabga Ramadan za mu ajiye darsa wannan littafi insha Allah, sai Allah ya kai mu inda ran da lafiya bayan sallah. Insha Allah, ganin ga Ramadan ya kusa, kenan ya kamata mu yi gabatar da ɗan nasihohi, musamman ma mawdu'inmu na yau, ma'ana al-isti'dad li-istiqbal al-dayf al-karim shahr Ramadan, ma'ana shirye-shirye na taryar wannan babban bako, bako mai karamci, bako mai girma, shine wannan wata mai alhurma, wata mai girma, mai daraja, watan Ramadan. Ya kamata mu shirya wani irin tanaji, ya kamata wani irin shirye-shirye ya kamata domin taryar wannan babban bako. Bako ne da kamar da ƴan uwa suka sani mai daraja, kuma ƴan uwa idan muka tsaya muka sa hankali za mu ga yadda kwanuka suke saurin tafiya, lokaci yake sauri. Kamar jiya ne muka yi ban kwana da Ramadan na bara, amma gashi yanzu kuma muna fuskantar wani sabon Ramadan ne. In ka tsaya ka lissafa ga kamar jiya ne, amma nan da nan yanzu gashi nan, nan da wasu kwanuka insha Allah za mu tarbi wannan babban bako, shine Ramadan. to ɗan uwa idan mutun ya ajje hankalinsa da tunaninsa yayi nazari zai ga haka al'amarin rayuwar duniya take yake duniya tana juyawa da gaugawa yau shekara ta zama kamar wata wata ya zama kamar sati sati ya zama kamar yini yanzu dai gashi nan da kwana 11 ko kwana 10 mun shiga cikin wannan wata mai falala wata mai albarka lokaci ne da Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana mu bayinsa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya mana shi fage ne na gasa kamar yadda Allah ya faɗa mana a cikin Al-Qur'ani fi zalika falyatanafasul mutanafisun a wajen aikin alheri a nan ne ake so mutane su yi gasa kowa ya dinga rige-rige domin samun gidan aljanna to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana watan Ramadan fage ne fili ne na mutanen ƙwarai da suke rige-rige domin mu samun tsarkin zuciya samun tsarkin rai da wanke zuciyar ka fafes ta wanku to wallahi sai cikin Ramadan domin wata ne na azumi wata ne na Al-Qur'ani wata ne na tsayuwar dare wata ne na kyautatawa wata ne na kyauta wata ne na neman gafara to saboda ka ina masu gasa ina masu kokari ina bayin Allah na ƙware masu neman takawa wanda Allah ya ce ya farlanta mana wannan azumi domin samun wannan takawa ne kuma ina masu zunubai masu saban Allah masu sakaki waɗanda suka yi kyawata barna a bayan ƙasa to ga lokacin tuba ya zo lokaci na karɓar tuba lokaci na istighfari lokaci na komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala lokaci na yanke dukkan wannan barna ka gano ka komo ga mahallicinka Imam Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi daga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda Abu Huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iza dakhala ramadan ko iza dakhala shahrur ramadan futihat abwabus samai wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsati shayati a wannan hadisi Abu Huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan watan Ramadan ya shiga futihat abwabus sama akan bude kofofin sama gabaki daya wa ghuliqat abwabu jahannam akan rufe kofofin jahannama wuta wa sulsati shayatin sannan su kuma shedanu za a daure su gabaki daya wannan ruwayar Imam Bukhari da Muslim akwai ruwayar Imam Tirmidhi shi ma da sanadi wanda yake ingantacce har yanzu shi ma daga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda Abu Huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iza kana awwalu laylatin min shahr ramadan sufidat ash-shayatin wa maradat al-jinn wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha bab وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها الباب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقى من النار وذلك كل ليلة وانا أرواي إمام ترمزي دسنجي إنغدتي Imam Tirmidhi anan Abu Hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kana awwalu lailatin min shahr ramadan mana idan daren farko na ramadan yazo daren farko na ramadan su fidati shayatin za dau daure shedanu wa maradatil jinn da ɗan tawaye masu tsaurin kai ɗan terrorist na da cikin shedanu duka da za a daure su wa futihat abwabul janna kuma za a bude kofofin aljanna falam yughlaq minha bab ba za a rufe kofa ɗaya ba daga ciki wa yunadi wa futihat abwabul janna wa ghuliqatil abwabun nar za a tsaya wani rufe kofofin wuta falam yiftaha minha ba za a bude ba wa futihat abwabul janna za a bude kofofin aljanna falam yughlaq minha albab ba za a rufe ba wa yunadi munadin kuma wani mai shela mai kira zai kira mana daga cikin mala'ikun Allah subhanahu wataala Allah zai sanya mai shela yayin shela yana ta ya baghiyal khair ya kai bawa ya ke baiwa mai neman alheri akbi to zo ga alherin ya zo wa ya baghiya shar ya kai bawa da kake nema ma kan ga sharri ko baiwa da ke nema ma kan ki sharri aqsir takaita bari fasa wallahi utqa'u minan nar kazo kai ma Allah yana bukata ka kizo kai ma Allah yana bukata domin Allah yana yanta bayu daga wuta kuzo kuma yanta wazalika kullu layla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan kuma dukkan daren duniya na Ramadan sai Allah ya sa mala'ika yana irin wannan shela yana irin wannan kira muzo ga alheri mu'ajje sharri mu'ajje tsiya kazo ka samu naka rabo to ashe ɗan uwa kun ga Ramadan fage ne ko gona ce ta noma game da lahira fili ne na zuba iri girbin kalar a lahira za a yi ta to ga Ramadan ya zo ga gonar shibka iri akwai mai shibkawa din mai san shibka iri da zai girba a lahira to ga Ramadan ya zo Ramadan lokaci ne na karɓar tuba fage ne na yafiya na gafara shin akwai masu neman tuba to ku zo gashi Ramadan bayan Allah lokaci ne na tabbatar da taqwa tsoron Allah subhanahu wataala Ramadan lokaci ne na kyakkyawan halayya kyakkyawan ɗabi'u ma'ana lokaci ne na tarbiyyar rai akan kyakkyawan halayya akan kyakkyawan ɗabi'u Ramadan lokaci ne na tarbiyya akan kyakkyawan karɓar umarnin Allah subhanahu wataala kiran Allah subhanahu wataala Ramadan lokaci ne na haƙƙaƙa tabbatar da taqwa Ramadan lokaci ne na sabawa rai haƙuri da ƙoƙari to ga ramadan ya zo yan uwa Allah kuma yana kiran mu a cikin alqur'ani yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Allah yana cewa ya ku masu imani Allah ta kutiba alaykumus siyam mun farlanta muku mun wajabta muku azumtar wannan wata na ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum kamar yanda muka wajabta shi muka farlanta shi akan al'ummar da ta gabace ku ashe ba mu kadai bane al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya farlanta mana azumi Allah ce la'allakum tattaqun ba dan komai ba dan ku samu takawa insha Allah za mu samu lokaci mu yi darasi akan takawa mu ga irin alherin takawa da falala da takawa kadiba kutum Allah ya wajabta mana azumtar ramadan domin mu samu takawa wai me yake karkashin sunan takawa nan insha Allah an daren da lafiya mun samu lokaci mu yi darasi akan takawa din nan ashe kun ga a cikin watan ramadan ko a cikin azumin ramadan akwai kwadaitarwa akan rahamar Allah samun rahamar Allah azumin watan ramadan kwadaitarwa ne bisa ga samun rahamar Allah sa'annan mu azumi watan ramadan lokaci ne da'awa ce kira ne zuwa ga yalwatawa fadadawa taimakawa mutum ya fita daga cikin kunci ka fitar da ƴan uwanka daga cikin kunci daga cikin damuwa na babu na talauci na yunwa ka huta ka yalwata ma bayan Allah domin an fadawa an dabi annabi Yusuf alayhi salatu wassalam Allah ya kara masa yarda aka ce atajiu wa anta ala hazain al-arad shi yanzu ya kai annabi Yusuf zaka yi shi yunwa alhali kana akan taskar kasa gaba gida fa qala inni akhafu an ashba fa ansa jaya yace ni ina jin tsoron in koshi in manta da yunwa ko in manta da masu shi yunwa ashe shi kanshi da Allah ya farlanta azumi domin masu kuɗi mawadata masu hali su ji yanda bayin Allah waɗanda ba su da shi suke shi dutsen da yake cikin ruwa bai san ana rana ba amma idan aka haska kashi aka hudo shi yan shi to zai gane ashe meye matsayi to kadiba Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita tsakanin mawadata da talakawa da masu mulki da waɗanda ba su da shi dan a zama ɗaya kowa ya ji abinda waɗancan marasa jin ba su da shi wanda sai ƙara maka taƙawa ya ƙara maka ƙoƙarin taimakawa fi sabilillah taimakawa bayin Allah to saboda haka ƴan uwa mu sani cewa mafi girman aiki a cikin wannan wata mai daraja mai girma mai falala shine azumi shi kuma azumin yini ɗaya da mutum zai yi to yana nisantar da wanda ya yi wannan azumin daga wuta tsawon shekara 70 ka yi azumci yini ɗaya na ramadan fi sabilillah da ikhlasi da kyakkyawan niyya to matsayin ka kare kanka ka nisantar da kanka daga wutar jahannama tsawon shekara 70 hadisi ingantacce Imam Bukhari ya fitar Imam Muslim ya fitar daga Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man sama yawman fi sabilillahi ba'ada Allah wajhahu anin nar 70 kharifan Abu Sa'id al-Khudri ya fitar da wannan hadisi yace annabi mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace duk mutumin da ya azumci yini ɗaya na Ramadan fi sabilillahi kuma yayi shi dan Allah, dan neman yardar Allah, dan neman rahmar Allah da gafarar Allah. Ba'adallahu wajhahu 'anil nar, Allah zai nisantar da fuskar wannan bawa ko baiwa, 'anil nar 70 kharifan, daga wutar jahannama tsawon shekara 70. Ma'ana za a nisantar da fuskar ka daga jahannama tsawon shekara 70. To ɗan uwa, idan ya kasance azumin yini ɗaya, Allah ya nisantar da bawa daga wutar jahannama tsawon shekara 70. To ina idan mutum ya azumci azumin wata guda kuma fi sabilillah. Ashe kun ga anan azumi hanya ce ta zuwa gidan aljanna, hanya ce doba da Allah ya dora mu akai domin samu gidan aljanna. Kuma azumin Ramadan kofa ce daga cikin kofofin aljanna. Kuma wani hadisi ya ƙara tabbatar mana, ruwayar Bukhari da Muslim daga Sahal bin Sa'ad, Allah ya ƙara masa yarda. Sahal yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيره يقال أين السائمون ويدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منهم أحد. أول حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكفى لكم عند سهل بن سعد يكفى أبو صلى الله عليه وسلم inna fil jannati baban, yace a cikin aljanna akwai wata kofa, yuqalu lahu ar-rayyan, sunan kofar rayyan, kofar aljanna ce sunanta rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imun, ita wannan rayyan din kofa ce da masu azumi, kofa ce kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance ta kawai don masu azumi. Yawmul qiyamah, ran tashi al-qiyama, la yadkhulu ma'ahum ahadun ghayrahu, manzo Allah ce babu wanda zai shiga wannan kofa in dai ba mai azumi bane ba, to ba zai shiga ba ta wannan kofa. Yuqalu aina as-sa'imun, annabi sallallahu alaihi wasallam ce me shela, mala'ika zai shela ce ina masu azumi, fa yadkhulu, sai mu ce ga mu da sai mu tafi. Fa yadkhuluna minhu, duk sai mu shiga daga cikin Allah kai mu. Fa iza dakhala akhiru, idan na karshe ya shiga ugulika, sai a rufe. Fa lam yadkhul minhu ahad, babu wanda zai shiga ta wannan kofa in ba mai azumi bane ba. Saboda haka kofa ce special da Allah ya yi ta saboda masu azumi. Kenan kun ga wanda yake nuna mana azumi ba karamar ibada bace ba. Azumi ba karamar falala bace ba. Azumi da Alƙur'ani suna ceto ga bawa a ranar tashin kiyama. Azumi da karatun Alƙur'ani suna ceto ga bawa a ranar tashin kiyama. Haka kamar yadda hadisi Imam Ahmad a cikin Musnad insa da sanadi ingantacce daga Abdullahi bin Amr, Allah ƙara musu yarda, shi ma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, as-siyamu wal qur'an yashfa'an li 'abdi yawm al-qiyama, yaqulu as-siyam ay rabb mana'atuhu at-ta'am wa shahawat bin nahar fa shafi'ni fi, wa yaqulu al-qur'an mana'atuhu an-nawm bil-layl فشفعني فيه. قال فيشفعان. عبد الله بن عمرو يجي تشا موزو الله صلى الله عليه وسلم ينا تشوا الصيام والقران كونغا ازمي تا القران يشفعان لعبد يوم القيامه سنا تشيتو غباوا كو بيوا ارانا تاشين القيامه. يقول الصيام, azumi zai tashi zai ce
ayran ya ubangiji mana'atu hudda'am wa shahawati bin nahar bawan kannan ko wannan baiwar taka ya Allah na hana ta ko na hana shi cin abinci da shawace shawace da dukkan wata bukata tsawon yini ya kare kuma fi sabilillah ba tare da dan sanda ko dogari ba wanda yake kare shi a ce kai ci abinci ko kai ci abinci ko kai fuskanci wani abu na sha'awa ko na barna da sauransu kawai yayi fi sabilillah kuma ya shiga duk inda zai je amma ba zai ci abinci ba zai ci abinci ba zai karya ba fa shafi'ni fihi ya Allah ka bani ceton wannan bawa naka idan azumi ya kare wai qulul qur'an shi ma alqur'ani sai tashi sai ce ya ay rabb ya ubangiji mana'atu an-nawma bil-layl wannan bawa naka ko wannan baiwa taka na hana su barci da dare na hana ta barci da dare saboda haka fa shafi'ni fi Allah ka bani ceton wannan bawa ko wannan baiwa qala fa yashfa'an annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai ce to an baku alqur'ani karatun alqur'ani karanta alqur'ani sauraron karatun alqur'ani sauraron tafsirin alqur'ani kulawa da alqur'ani da azumi Allah ya ce na baku da alqur'ani da azumi ya ce an baku ce to kuje ku ceci wannan bawa sai su je su ceci wannan bawa ko wannan baiwa wanda ya dage da sauraron alqur'ani saboda haka musamman azumi yana kankare zunubai yana shafe dukkan miyagun ayyuka da mutum yake yana zama kafara ga dukkan laifi da mutum yake asimtar watan Ramadan zai kankare ma bawa zunubansa baiwa zunubanta kenan lokaci ne na neman rahama na neman gafara she sanya inda mutum zai mutu bayan Ramadan bayan Allah ya karba masa to ya mutum ya koma kamar ranar da uwarsa ta haife shi kawai waladatu ummu ta tacce tsarkakakke mutum zai koma ga Allah kawai sai ladan an yafe mishi dukkan laifukansa Imam Bukhari Imam Muslim sun fitar da hadisi Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya azumta watan ramadan imanan yana mai imani ga Allah subhanahu wataala yana mai ban gaskiya wa ihtisaban kuma yana mai neman lada a gun Allah da gaskiya dan ya samu ladan Allah ya samu lada a gun Allah subhanahu wataala gufira lahu ma taqaddama min zambi Allah subhanahu wataala yace annabi yace Allah ya gafarta wa mutum dukkan abin da ya gabatar na zunubi Allah ya yafe ma mutum haka Imam Muslim ya sake fitar da wani hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yake cewa manzo Allah yace kana yaqulu as-salawatul khams wal jum'ati ila al-jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffirat ma bainahunna iza stulibal kaba'ir saboda haka kicewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salla biye ma'ana sallatar azumi salloli biyar a lokaci a cikin jami'i haka kuma sallar juma'a zuwa sallar juma'a ramadan zuwa ramadan manzo Allah ce mukaffiratu ma bainahunna ma'ana duk abin da ke tsakanin su ma'ana sun kasance kafara suna kankare zunubin bawa zunubin baiwa abin da yake duk tsakanin wannan lokutan daga wannan juma'a zuwa wannan juma'a daga wannan ramadan zuwa wannan ramadan amma da sharadin izastunibal kaba'ir idan bawa ko baiwa ya nisanci manya manya alkaba'irai ma ya manyan zunubai ya nisanci ya bar duk abubuwan da Allah ya haramta na zunubai to insha Allah sauran sai ya kasance mishi kafara duka sai Allah ya yafe ma mutum sai mutum ya tsarkaka Allah ka ba mu ikon nisanta dukkan manya manyan laifuka Allah subhanahu wataala ka isar da mu Ramadan don mu tsaya ana insha Allah gobe sai mu tashi akan abubuwan da ya dace ayi a cikin Ramadan insha Allah kenan ne sai ta gobe sai mu dace cikin abubuwan da ya dace Allah ka isar da mu Ramadan a cikin mafificin hali Allah subhanahu wataala ka isar da mu Ramadan kana mai yarda da mu Allah subhanahu wataala ka isar da mu Ramadan ka sanya albarka a cikin sa Allah subhanahu wataala ka ba mu koshin lafiya da karfi da wadada da kyakkyawan niyya ta azumta wannan watan Ramadan Allah subhanahu wataala ka ba mu ikon komawa a gare ka da fata abin makaranta daidai Allah ta rabu cikin ladan abin da muka kuskure Allah ya fiye mana bukatocin na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.